بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوام مسلمي بركة مود سيكي هدوى أجتم ونا مسلة تيمي البركة مسجد علي بن أبي طالب بيكي تيكي مكران تستيري جيدي أبرنين دمجرم جمهوري النيجر. Mun sake haduwa dai karkashin karatun da muke gabatarwa a kowace sati karkashin littafin Ashru Qawa'id fi Tazkiyatin Nafs, wallafar babban malami Sheikh Abdulrazzaq Al-Badr, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya. Darasin da ya wuce na ƙarshe mun tsaya a daidai ka'ida ta farko, wanda malam ya kawo daga cikin ka'idodin guda goma waɗanda suke tsarkake wa mutum ranshi. Bayan muƙaddima da muka yi wanda malam ya gabatar a matsayin gabatarwa, ya kawo bayanai da dama waɗanda suke da alaƙa da tsarkake zuciya. Sai ya tike a matsayin ka'idan farko, ya kawo cewa at-tauhidu aslu ma tasku bihi nufus. Malam yake cewa tauhidi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, shine asalin abin da ake tsarkake zuciya da shi. Sannan kuma malam ya koro bayanai da dama. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, a yau za mu tashi a farkon ka'ida ta biyu daga cikin waɗannan ka'idodi. Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci. Malam yake cewa al-qa'idatu thaniya, ka'ida ta biyu, addu'a miftahu zakatin nufus. Malam yace addu'a ita ce mabudi dangane da abin da ya shafi tsarkake zukata. A lokacin da ake maganan tsarkake zukata, to malam yace yin addu'a shine babban makulli wanda zai bude wa mutum abin da zai tsarkake zukiyar shi da shi. Malam ya ka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, nafsi da amincin Allah su tabbata a gare shi, yake cewa laysa shay'un akrama 'ala Allah ta'ala min addu'a. Annabi yake cewa babu wani abu wanda yake da girman gaske a wajen Allah madaukakin sarki sama da addu'a. Da kowa musulmi, addu'a dai ibada ce, sannan kuma addu'a tana da girman gaske da kuma girman matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ta yanda ya tabbata cewa addu'a in mutum ya rike ta, hatta da kaddarar da Allah ya rubuta a rayuwar shi, takan iya sake mishi. Domin so da yawa mutum Allah yakan rubuta mishi wani abu zai same shi a cikin rayuwar shi, amma a dalilin addu'ar da yake gabatarwa sai ya zamanto wannan abin Allah ya kawo mishi da shi, ko kuma ya masanya mishi da mafi alkhairi. So da yawa akan samu bawa wani abu zai tunkaro shi wanda Allah ya rubuta a can da cikin littafin shi wannan abin zai same shi, amma saboda addu'a da yake yi ma Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya zamanto Allah madaukakin sarki ya kauda mishi wannan abin da aka yi niyya zai same shi da farko. So lalle malam ya kawo addu'a a matsayin mabudi wanda yake bude wa mutum wato abin da zai tsarkake zuciyar shi da shi, saboda girman da addu'a take da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yake cewa fad-du'a min afdalil ibadati inda Allah subhanahu wa ta'ala. Addu'a tana ɗaya daga cikin mafificin ibadu wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala yake kamna, لأن فيه إظهارا للعجز والافتقار. سبب تكن الدعاء أقوي بينا جزاوة لكم بكاتوا لك تين دباوة إذا هنش يتي روح الله سبحانه وتعالى أتم وتبكات تاشي لكتاسو تنا نون توا ونباوة يا نون جزاوش a gaban Allah subhanahu wataala, sannan kuma ya nuna buƙatuwar shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Domin ita addu'a daidai take da roƙo, so da yawa wani zaka gani wanda yake da izzatun nafs, in ka ce mashi ya je wajen wani ya tambaye shi wani abu, sai ka ji ya ce shi ba zai kaskantar da kanshi ba. To amma anan ana magana ne tsakanin bawa da Ubangiji. Lokacin da bawa ya kaskantar da kanshi ga Allah, ya nuna kasawar shi gaban Allah, sannan kuma ya nuna buƙatuwar shi zuwa abin da yake wajen Allah subhanahu wataala, to lalle wannan bawa ya nuna cewa yana buƙatar Allah ya shiga lamarin shi. Shine malam yace a cikin addu'a akwai wa'innan abubuwa, sannan watazallul, akwai kuma kaskantar da kai. Abi lokacin da ka daga hannu ka ce Allah ya maka, ka nuna kai a kaskance kake, shine yake yin koyo. Sannan har ila yau malam yace wal inkisa, a cikin wato cikin yin addu'a akwai wato kamar wato misa a ce al-inkisar, kamar ka nuna taushewar zuciyarka da cewa zuciyarka ta karaya gaban Allah subhanahu wataala, shine al-inkisar, karayar zuciya gaban Allah subhanahu wataala. Domin so da yawa wani zaka ga a lokacin da ya zo yake roƙon alhaji ya biya masa wata buƙatar shi, misali mutum ne matar shi ta aihu, kuma a cikin makwabtan shi akwai wani alhaji wanda Allah ya hore ma, daga lokacin da ya ce assalamu alaikum gaban alhaji, tun daga nan zai karye zuciyar shi, ta yanda daga ka kalle shi tausayi zai bayyana a idonka, saboda abin da ka gani a zahiri tare da shi. To irin wannan abin shi ne ake so bawa ya yi a lokacin da yake addu'a, amma ba kowa ba zai ma sai ya ma Allah subhanahu wataala. Sannan malam yace har ila yau a cikin addu'a akwai al-i'tirafu bi quwwati Allahi azza wa jalla wa qudratihi, akwai wato yarda da kuma cewa Allah madaukakin sarki yana da ƙarfi, sannan kuma yana da kudura dangane da komai. Sannan waginahu wa ignahi, har ila yau a cikin yin wannan addu'a akwai wato nuna cewa Allah subhanahu wataala gani, Allah madaukakin sarki mawadaci ne, bancin ka nuna Allah mawadaci ne. Sannan wa ignahu, a cikin addu'a akwai abin da yake tabbatar da cewa Allah gashi mawadaci, sannan kuma mai wadata wa'insu, domin Allah subhanahu wataala shine yake wadata bayan shi a lokacin da yake so, kuma ya zabi wanda ya dama daga cikin su ya wadata shi. Har ila yau a cikin addu'a malam yace wa kibriyahi, akwai girman Allah a ciki, domin Allah subhanahu wataala shine karshe makura wanda in wani abu ya taso ma bawa, sai lokacin da ya rasa wanda zai taimake shi a cikin wani abu da ya taso mishi daga ƙarshe, wanda zai koma gare shi shine Allah subhanahu wataala. Bayan ya buga can ya buga can ya buga can, daga ƙarshe sai ka ji ana cewa a sa adda a cikin lamarin nan. Kenan anan bawa ya tabbatar da cewa fa lalle daga cikin abin da zai taimake shi ya zamanto ya samu biyan buƙata a cikin lamarin da ya samu da zai taso shiga ba, shine nuna girman Allah subhanahu wataala. Sannan har ila yau addu'a a cikin ta akwai jabru kasri khawatiri a'da'i, wato Allah subhanahu wataala saboda kuma girman ikon shi nuna cewa shi Allah ne, hatta da wa'inda suke saba mishi, wa'inda suke wato adawa da addinin Allah, Allah in ya tashi sai ya ba su. Idan muka lura sau da yawa zamu gani wani lokaci Allah sai ya hana musulmi sai ya ba kafiri, wanda ya ba su ne Allah yakan ba da ni'imin shi ne dan jiran, a maimakon in ya ba da a bautata mishi a yi mishi biyayya, sai zama to kafirai suna saba mishi kuma suna ci gaba da saba mishi da abin da ya ba su. Allah yakan ba su arziki da dukiya a maimakon su mishi biyayya, sai ya zama to kuma sun saba mishi da wannan dukiyar da ya ba su, amma wannan bai hanawa Allah ya ci gaba da ba su. To wannan ya nuna cewa Allah madaukakin sarki madaukaki ne kuma mai girman gaske. Sannan idan har Allah zai ba waɗanda suke maƙiyin shi, waɗanda suke adawa da addinin shi, duk da cewa ya san ba akan addinin suke ba, ba akan biyayya da bautata mishi suke ba, ya ba su. Malam yace fadlan an fudalai ahbabihi wa awliyai, to ina kuma ake magana dangane da waɗanda suke masoyan shi ne, sannan kuma masu nuna tsantsar biyayya a gare shi. Kina anan malam yana so yi mana bayanin cewa ita addu'a fa Allah subhanahu wa ta'ala in an yi ta yakan amsa, domin wa'incan ba ma musulmai ne ba Allah ya ba su. To ina kuma lamarin yake ga musulmai wa'inda sun kasance cikin da'a ga Allah kuma sun kaskantar da kansu a gare shi. Har ila yau malam yake cewa walahu athrun azimun fi fati abwabil khair. Malam yace addu'a fa da kuke gani tana da wato tasiri mai girma dangane da buɗe kofofin alheri. So da yawa Allah madaukakin sarki yakan kuntata mu wani daga cikin bayin shi, sai ya zama to yana cikin rayuwa ta kunci, ya rasa yanda zai yi, ya rasa yaya zai yi a rayuwar shi. Amma daga lokacin da ya dage da addu'a, ya dage da tashin dare, ya miƙa lamarin shi gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala, sai Allah subhanahu wataala ya kawo mishi ɗauki, ya shiga cikin lamarin shi, sai ya ga warwara tana zawa da ikon Allah. Kama qala shaykhul islam fi wasiyatihi li abi al-qasim al-maghribi, malam yace kamar yadda shaykhul islam ibn taymiya cikin wasiyar da yayi wa abi al-qasim al-maghribi, ɗaya daga cikin malaman maghrib ne, yayi mishi wasiya yake ce mishi addu'a'u miftahu kulli khair. Ina so fa ka sani cewa addu'a ita ce mabuɗin kowane alkhairi. Ƴan uwa musulmi, lokacin da bawa ya dukufa wajen roƙon Allah subhanahu wataala, babu yanda za a yi bawa ya ɗaga hannun shi ya sabke wa Allah bai karɓa mashi addu'a ba. Domin hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah madaukakin sarki yana kumiya a ce bawan shi ya ɗaga hannu ya roƙe shi kuma ya sabke bai karɓa mashi ba. Kamar yanda har a yau akwai daga cikin mutane waɗanda su abun kumiya ne a gare su ka tambaye su wani abu su kasa maka shi. To in ana samun irin waɗannan mutanen cikin ɗan adam, to yaya kuma ga wanda yake mahallacin ɗan adam ɗin baki ɗaya, wanda shi adalcin shi ya zarce adalcin ɗan adam baki ɗaya. Allah yana jin kumiya yau a ce bawan shi da ya halitta ya ɗaga hannu ya roƙe shi wani abu bai mishi ba. Sai dai in ya kasance shi bawan ne yana tare da waɗansu abubuwa waɗanda suke hana a amsa mashi addu'a, wanda wataƙila a nan gaba kaɗan za mu yi ambaton wasu daga cikin ƙa'idodi waɗanda suke sawa a amsa wa mutum addu'a shi in ya cika su. Sannan malam yace fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turidu min khairatid dunya wal akhirah, dukkanin alkhairin da kake so ma kanka shi ya faru da kai, kuma kake so daga cikin alkhairan duniya ne ko kuma lahira, malam yace fa tulubu min Allah, to ka neme shi a wajen Allah subhanahu wataala. Wal ja'a ilayhi, sannan kuma ka kama kafan Allah madaukakin sarki, fi nailihi wa tahsilihi, wajen bidar wannan abin da kuma neman shi. وقد وعد الله سبحانه وتعالى وتعالى من دعاه والتجا اليه بالاجابه, مالن yace ku sani fa da cewa Allah madaukakin sarki shine ya mai alƙawari da kanshi ga duk wanda ya kama kafa da shi ya roke shi, Allah yayi alƙawarin zai amsa mashi. A ina Allah yayi wannan bayanin? Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinku ya faɗa ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Wannan alƙawari ne Allah ya yi, in kun roƙe shi zai karɓa muku. Kenan daga lokacin da mutum ya yarda da wannan magana, ya gaskata ta a cikin zuciyarshi, to tabbas ba shi da wani kokonto ko shakku dangane da in ya roƙi Allah, Allah zai amsa mashi addu'ar shi. Domin alƙawari ne Allah ya ɗauka, kuma Allah baya saɓa alƙawari. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, Allah bai ya saba alƙawari. Yaya dan adam zai yi alƙawari ya cika kuma Allah ya kasa cika nashi alƙawari? Wannan ba abu bane mai yiwuwa. Wa qala amirul mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, amirul mu'minin Umar ibn Khattab, Allah madaukakin sarki ya kare yarda a gare shi, yake cewa inni la ahmilu hamman ijaba, yace ni dai kam ba a dora mini yaunin karbawa ba, yace walakin hamman du'a, abinda aka dora mini shine yin addu'a. Fa idza umiltu du'a, yace idan kuma an dora mini yaunin yin addu'a, an ce ni addu'a ce tawa, yace fa innal ijabata ma'u, yace to ai kuma amsa addu'a na shi ne Allah madaukakin sarki. Dukkan mu bari babu wanda aka dora mishi aka ce duk abinda aka roka kai ne zaka biya, domin yau in aka dora mu bayi hammal ijaba aka ce komi yau bayi ne suke amsawa, to lalle za a samu matsala. Domin ku ɗauki ƙaramin misali, yau a ce iskar da mutane suke shaƙa a hannun wani take, radda fa aka bata mishi rai ina ji ko mutuwa zai domin ba zai sake ta barke ta zai ko kuma a ce yau arzikin da kake samu na rayuwarka kake gudanar da ita tun daga kai kawanka lahiyarka kafafuwan da Allah ya maka idanun da Allah ya maka kake gani yau a ce wani ne ake roƙo ya bada to yaya kake ganin al'amar lalle wasu za su kare a gurin wasu kuma za su kare a maka to amma Allah shi ya doki wannan abinda aka ce kawai kai ka roƙe shi sai ya baka to sai abin ya zo da sauki shine Umar bin Khattab yake cewa to ai ina ga abin mai sauki ne tunda ni addu'a ce aka ce in yi to ni zan yi addu'a amsawa kuma tana hannun shi shi kuma gashi nan ya ce in ko an roƙe shi to tabbas za ya karba malam yace wa an mutarrif bin ash-shakhir ko kuma al-mutarrif bin ash-shakhir kala ya daga cikin magabata mutarrif bin ash-shakhir yake cewa tazakkartu ma jama'ul khair yace na yi tunani da kokolluwa ta din tunano wai menene abin da yake hada alkhairai ga baki daya sai ce fa idal khairu katir yace da nayi tunani sai na gani alkhairai masu yawa ne suna da tsananin yawa yace asau a cikin alkhairan wannan akwai azumi yau in ka dauki azumi alkhairan da suke cikin shi wasu irin alkhairai ne masu yawa ya ishi azumi babban alkhairi da Allah yace as-sawmu li wa ana ajizi bi azumi na wani kuma ni nake sakautawa yau duk duniya ba wanda zai wadi maka ladan azumi Allah yace azumi ni na barwa kaina sanin ladan da nake badawa in an yi shi to wani irin ladan Allah yake badawa mun sha faki ta kaddara yau a ungoku alhaji yana bada shika goma goma an yi layi ana ta bada kowa yana zuwa yana bashi kai da ka zo layi sai ce to abdu ne a abdu sai hammu gama diyan da kake sai ka samu nutsuwa a ranka cewa eh alhaji ya gani ya ce ina ga ka san nan nawa ne girma ne baka san ba nawa ce zai baka amma da yace ka tsaya ya kare bai ce ma ba tsaya da ka 50 zan baka a ta yi tsaya an kare sai ka ji dadi a ranka cewa a mun ka san mun ba mai yawa ne yanzu haka waɗi zaka ringa yi ka ringa cewa mutane ku shiga layi saboda Allah ya ce maka dakata to nan ma Allah ya ce shi azumi ya barwa kanshi sani shi kadai ya san ladan da zai bada wannan kadai ya ishi azumi alkhairi sannan ma ya ce wassala da kuma sallah sallah ita kanta alkhairi ce karshen abin da zai nuna maka alkhairi na sallah shine da Allah subhanahu wataala ya faɗa akan lisanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace awwal ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah fa idha salaha salaha ma ba'du annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abinda aka zo ranar al-qiyama za a yi hisabi farkon hisabin da za a ma bawa za a duba sallar shi dukan muka dai qiyama za a mana hisabi abinda za a fara dubawa sallah annabi yace in sallah ta yi kyau to duk abinda zai biyo zai yi kyau in kuma aka samu matsala ga sallah to bayan ma ba ta yi kyau kamar ka ce livir ne gashi nan mai fashi 20 ko 100 fashi ta farko ita ce sallah in aka duba aka maka bincike aka ga sallar ka ta yi kyau a rayuwarka ta duniya to sauran fashin ba zawa za a bi ɗaya bayan ɗaya yake da yake a kawai murunar kiran za a yi a kai nan azumi ne nan biyayya ce ga uwaye nan shikenan ko ce da ke aljanna amma sabanin in sallah ba ta yi kyau ba ka shiga uku binciken ka kofi za a maka ɗaya bayan ɗaya kuɗin da ka shiga ya maka dindi uwayenka ka musu biyayya ka taɓa gaya musu magana mara kyau ya mu'amalarka da mutane ya sauran ibadanka ga Allah subhanahu wa ta'ala to lalle kuma duk wanda Allah ya ma binciken ka kofi ba Allah ba ko a duniya aka maka binciken ka kofi za a samu matsala barin tana Allah ya maka irin wannan bincike to wannan alkhairin kadai ya iki sallah zama alkhairi shine malam yace da yayi tunani wai menene abin da yake matattara alkhairi ya hada dukkanin alkhairi sai ya gani ga azumi ga sallah in kuwa daga cikin alkhairan sallah hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ara'aytum law anna nahra min babi ahadikum yaktasilu minhu kullu yawmin khams marrat hal yabqa min darani shay qalu la yabqa min darani shay qala kadhalika bizil salawat al khams yamullahu bihin al qaya annabi yake cewa yake tambayar sahabban shi yace yanzu ku gaya mani inda a ce yau akwai wani kogi a kofar kowa kofar gidan kowa akwai kogi yana gudu kuma a ce kullun he mutum ya shiga wannan kogin yayi wanka sau biyar annabi ya tambaye su shin wannan mutumin za a samu dauda tare da shi za ta yi saura suka ce a'a mai wanka sau biyar a kullun cikin kogin da yake kofar gidan shi ai ba wata dauda da za a samu kullun za a same shi sai annabi ya ce to ai haka misalin yake kwatankwacin salloli biyar da aka ce mutum ya yi a wuni asuba az-zuhr al-asr maghriba isha annabi ce kwatankwacin su ne haka Allah yake goge wa mutum kurakuran shi da zunubin shi yanda ka san wannan wankan da zai so bi zai goge mishi dauda haka wannan salloli da bawa yake suke goge mishi zunubin shi lalle alkhairan sallah suna da yawa sai malam yace wa idha huwa fi yadillah da na duba alkhairan kuma na sallah da azumi sai na gani to ai su a hannun Allah ma ne suke yace wa idha anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'alahu fayu'tiya sai yace da na kuma yi lissafi sai na gani abin da yake wajen Allah ba kai ba a hannunka ba ne ya za kai ka samu wannan abin yace sai na gani babu yanda za kai ka samu abin da yake hannun Allah illa an tas'alahu fayu'tiya fati ka roke shi sai ya ba da abin da yake wajen Allah ya za kai ka same shi ka roke shi ya ba saboda yace in ka roke ni zan ba sai malam yace fa'ida jima'ul khair addu'a sai ce kenan daga nan na gano abin da yake matattara ta alkhairai shine addu'a sai ce wa fi babi taskiya yace daga cikin kuma babi na tsarkakan zuciya yace sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga annabi sira da amince Allah tabbata a gare shi annahu qala fi du'a'i annabi na fada a cikin addu'a shi yana cewa allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha annabi cikin addu'o'in da yake yana yawan fada yake cewa ya ubangiji ka bai wa zuciyata ka bai wa raina tsoron Allah da na gaskiya kowace rai akwai tsoron Allah da Allah ya halicce ta da shi shi yasa annabi yace kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane abin aihuwa ana aifan shi ne akan fitra sai daga baya ne ya zama ba nasari ya zama kiristanci ko kuma ya shiga yahudanci ya zama yahudanci ko ya zama a taima gaba ɗaya shi ba ruwan shi da wani addini amma duk wanda aka aiho duniya akan fitra ta asali ake aiho shi shine anan annabi yace ya ubangiji ka ba wa raina tsantsan tsoron Allah ta na gaskiya wa zakkiha sannan kuma ka tsarkake mana zuciyata anta khairu man zakkaha kai ne mafi alkhairin wanda ka tsarkake ta duk wanda zai tsarkake maka zuciya babu wanda zai tsarkake maka zuciya kamar yadda Allah zai tsarkake maka ita sai yace kuma anta waliyuha wa maulaha ya ubangiji kai ne kake mamallakin wannan zuciyan kuma kai ne majalicin wannan zuciya tunda Allah ne mamallakin ta kuma majalicin ta to ya ubangiji ka tsarkake mana zuciya ta kuma ka bada tsoron Allah da na gaskiya wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan maimaita ta shi yasa ya zama wajibi wannan addu'a kowanne daga cikin mu ya rike ta kuma ya kiyaye ta ya kasance yana yawan maimaita ta domin ita zuciya da kuke gani wani abu ne wanda yake shu'umin abu nan da nan ne zuciyar mutum take juyawa daga tafarkin kirki ta koma tafarki mara kyau dole in mutum yana so ya tabbata a kai sai ya kama da addu'a shi yasa ma malam yace ai a cikin wannan babin addu'a ita ce mafi alkhairin abin da za a tsarkake zuciya da ita domin baka sani ba yaya zuciyar ta ka ina za ta karkare wa dole so da yawa mutanen kirki ake yaudarar su a ba su kawai kuɗi wannan saboda an gano zuciyarsu tana buƙatar kuɗi sai a ba su kuɗi sai a sa su su yi abin da bai kamata ba a asali mutanen kirki ne amma kuɗi sai ya juya su zama mutanen manja aikin zuciya ne wannan sai malam yace wa fi hadha du'a wannan addu'a da muka karanta a cikin ta isharatu akwai abin nuni wa tanbihun sannan kuma akwai abin lura ala tazkiyatun nufus dangane da tsarkake zuciyata biyadillah abu ne wanda yake hannun Allah sai yace allahul ghayb domin Allah shine masanin abin da yake koye ita zuciya mu ba ganin ta muke ba mun san dai tana cikin mu sannan kuma mun san abin da ta kumsa ba da kuma wanda zai tunkaro ta Allah shine mamallakin ta shi ya san abin da ba a yi ba da kuma wanda zai yi to kenan ka roki Allah ya taimaka maka wajen tsarkake zuciyarka shine abin da zai kawo maka salama a rayuwarka sai yace wa anna miftahu hal a'zam sai yace kuma mabudin wannan zuciye mafi girma daga cikin mabudan ta shine addu'a roƙon Allah waliftikaru ila Allah sannan kuma da nuna buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala sai yace wali hada dan saboda wannan nema ai kana aktsaru du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi yawan addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wannan addu'a annabi ba zai yi ba sallah ya kare shi yayi ta. Annabi yakan ce ya muqallibal qulub, ya ubangiji mai jijjuya zukata, sabbit qalbi ala dinik, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Domin a wannan hadisin na da manzon sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa zukatan bayi suna tsakankanin yatsun ubangiji ne, yakan jijjuya su yanda ga dama. Sai a waye gari mutum da sahi mummuni ne kan nabi da ya zama kafiri, cewa da bai san bayin da za ta juya. Ana iya wayan gari mutum kafiri ne kan da mare ta kuma ya zama mummuni, mutum nawa ne sun kare sangantarsa a duniya, kawai wata rana kai tsaye kai sun ce sun zo musulunta. Mutum nawa ne zaka ga gashi nan mummuni ne karshen mutumin kirki na ake kyauta mashi zato, rana ɗaya kawai tak ana ba shi wani mukami kawai sai ka ga ya juya ya zama da nan banza. To wannan yana tabbatar muka da cewa zuciya a hannun Allah take yana jujjuyata. To kai ya zaka yi ka kubuta daga Allah ya juye zuciyarka daga mutumin kwaye ta zama mutumin banza, shine ka gama da wannan addu'a. Wannan wa'an uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne, shi annabi dan aljanna ne, kuma manzon Allah ne, annabin Allah ne, badadin Allah ne, shi ne wanda Allah ya fi so a duk duniya, kuma shi shedan bashi da mafaka gare shi, sannan kuma bashi da tashbaki da muka yi bayani. Kowa a cikin zuciyar shi akwai tashi guda daya, raban shedan ake cewa da Hausa, a cikin zuciyar shi tashi ne baki, dan kararrami ne Allah ya halatta. Duk lokacin da kake aikata saban Allah, wannan tashin baki kara girma yake. Yawan saban Allah ka yawan girman da zai kara. In ka dukufa cikin saban Allah, sai a waya gari wannan tashin baki ya mamaye zuciyarka, sai zuciyarka ta zama baƙaƙiran. Sai ka ga mutum a waya gari bai yin shayin kowane irin saban Allah zai iya aikata, komai bai ji a ranshi. Akwai wanda zai iya yanka jariri, komai bai ji. Kai in ka gani ma da idonka, akwai wanda ko kwana bai iya, amma akwai wanda shi shine ma zai yanka jariri. Kaga wannan ya kai matuƙa gaya wajen gushewar zuciya. To wannan tashin ɗaya da yake cikin zuciyarka shine shaitan zai ringa kokari sai ya maida shi babba, ka ringa dukan saban Allah ba komai ba. To in kai mujahadatin nafs, ka ja da zuciyarka, zuciyarka tana son abu, sai ka danne saboda saban Allah ne ka ki, to wannan tashin sai ka bar shi a karamin shi ba zai girma ba, sai ka ringa shayi kana jin tsoron saban Allah. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani asira cewa yana karami sun fita kiwo a lokacin da yake wajen Halimatu Sa'diyya, aka turo mala'ika ya zo ya tsaga zuciyar shi, ya fito da ruwa na aljanna ya wanke wannan tashin baki, babu shi a zuciyar shi, saboda haka shaitan bai isa bai sa ma annabi waswasi. Kai yanzu kana iya za shaitan ya zo ya zamana ya yi maka waswasi, ya sa ka yi maka kuduwa ka saba ma Allah, amma ba shi da wannan tasirin wajen annabi. To wanga wa annabin da ba shi da wannan abin ne yake roƙon Allah a kullun ta Allah, yake cewa ya mai jijjiga zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Mu da muke da tashin baki kuma shaitan yake da dama akan mu, shin muna yin wannan addu'a a kullun? Sai ka samu akwai wanda a shekara biyu ma bai yi ba, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Sai malam ya ce to fa mata ijtama ala al-ard qalbu, a duk lokacin da zuciyar mutum wa'innan abubuwan suka tabbata a tare da shi, wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu, gaskiyar shi ta tabbata da kuma wato buƙatar shi ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, ma'ana ya daga hannu ne yana roƙon Allah, yana mai gaskata cewa lalle wa Allah yake roƙo. Domin mu gane akwai wanda suke roƙon Allah amma basu ba gaskata ba a ransu da Allah suke roƙo. Menene gaskatawa Allah kake roƙo? Shine ka yarda a ranka cewa wannan wanda kake roƙon baka da wani wanda zai maka shi. Akwai wanda shi sai ya buga hagu, ya buga dama, ya je gabas, ya je yamma, ya je wajen malam, ya je wajen boka, duka ta gagara. To in yazo da dare yayi ya daki yaro Allah kare uku na dare, sai ce Allah kai ne Allah, daga baya kenan. Kaga wannan shi bai gaskata roƙon Allah shi ba, saboda ba zai yi ba abin da kake so Allah ya maka bukata, sai ka tafi ka inda sangarcin ka, ka je wajen boka da malam, duka abin ya gagara tukun ka dawo, a lokacin nan ne zaka san da kai Allah. Wannan bai gaskata ba, amma waɗanda suke gaskata roƙonsu ga Allah su ne wanda duk lokacin da bukatar ta tunkaro su tun farko kai su ga maka ko Allah suke fara da yamma saboda sun san shine mai share kukan wanda yake cikin yanayi sannan wafaqatu ta nuna buƙatuwanka tsantsa ga Allah madaukakin sarki wa qawiya rajau malam yace kuma in mutum fatan shi da begen shi ya karfafa ga Allah subhanahu wataala domin soyayya wani sai kaga ya shiga daki ya roki Allah amma bai gaskata begen shi da fata ga Allah madaukakin sarki ba zaka ga ya adda to da ubangiji ka arzuta mu arzikin nan dai san shi muke gobe da sai daga ya tashi sai a ce ga wani sai yana bada laya in ka binne ta kai kwana bakwai kudi zai tsara zawa sai ya ce aina malamin yake to jiya da ka roki Allah arziki kenan fatanka ba na gaskiya bane na hakika domin in fatanka na gaskiya ne na hakika ba zai wace maka kuma ga wannan yana bada laya arziki ka yarda ma a cikin ranka in aka ga maka sai ka ce a kai hawa mu da muka roki Allah mun kawai Allah muke jira ya mana wannan shine tabbata cewa ka nuna gaskiyan fatanka ga Allah sannan abu na gama walam yata'ajjal al-ijaba kuma in mutun yayi addu'a kada yayi gaggawan sawa za a amsa mishi wannan yayi addu'a yau yace Allah wata matsala ce ta tantaro ne mai gidan haya ne yake so in biya shi Allah banda da shi ka 50 din nan Allah ka kama da ita shikenan eh wato cikin mutane rayuwar shi aka yi kwana daya 50 bata shigo ba kwana biyu 50 bata shigo yake ya ce ka kalle bar addu'an nan dukkan shekaran jiya muke yin ta amma har yanzu shiru ne to shi wannan kaga ya yarda cewa Allah yana biyan bukata amma gaugawa ce ya ma Allah kamar wai ya ajiye Allah jira ke yin roki Allah yau gobe a me to ba haka ba yin gaugawa wajen nuna wato bukatan amsan addu'a sai kuma mutum yace wa Allah malai yace wa taharral awqat alfadila kuma mutum ya kirdadi lokuta wanda suke masu falala lok ana so mutum in zai adda ya kirdadi lokuta masu falalan gaske a lokuta akwai masu falala irin su tsakanin ladan yana kiran sallah da kuma ta da iqama irin su juma'a a lokacin da rana ta kake da fada irin ta tsakiyar dare a lokacin da ya sulusi na karshe duka irin wannan lokuta ne masu falala ana so in zakai roƙon Allah ka kirdade su saboda lokuta ne wanda annabi ce in mutun yayi ana amsa mishi sai yace to fala ya kadu ya rubu du'a duk wanda ya kiyaye wa'innan to kalla yakan yi wuya kar mutun amiru mishi addu'a dole Allah ubangiji ya kama subhanahu wataala yakan amsa mishi addu'a shi to anan ne nake so mu ambaci wasu daga cikin sharuɗa wa'inda in mutun zai yi addu'a ana so ya kiyaye wa'innan sharuɗa sai ya zamanto addu'ar shi ta samu karɓuwa abu na farko akwai al-ikhlas suna da yawa amma za mu zano wa'insu daga ciki lokacin da mutun zai yi addu'a ana so ya sami ikhlas menene ikhlas ka sa a ranka tsantsan Allah ne kake roƙo kada ka sayo shirka a cikin addu'anka menene shirka a cikin addu'a ɗan uwa shirka a cikin addu'a shine lokacin da kake roƙon Allah subhanahu wataala ka sa a ranka da cewa lalle in ka roƙe shi kuma zaka je ka roƙi wani shi kenan kana nufin Allah ya cancanta ka roƙe shi kuma ka roƙi wani kenan ita wannan ibadar ta roƙo ka hada Allah da wani a cikinka shi kuma Allah mafi girman abin da Allah bai yi so shi ne shirka domin Allah yana iya yafe kowane zunubi amma banda shirka kenan mutum ya tsarkake addu'ar shi yi ta ga Allah subhanahu wataala shi kadai kada ya sa kowa a ciki wannan shine ikhlasi cikin addu'a abu na farko da ake so wurin addu'a mutum yayi ikhlasi sannan abu na gaba as-sana ala Allah wa tazkiyatu in mutum zai yi addu'an kafin ya fara ana so ya tsarkake Allah sannan kuma yayi yabo ga Allah subhanahu wataala Allah yana so a yaba shi so da yawa an muna so mutum farko abin da yake cikin aljihun shi an mun zo sai mun yaba shi da wuya mutum zai zo maula gidan Alhaji kaga ya ce Alhaji matsala ce gare ni ta kaza ba zai taba yiwa wa da ba dole sai yayi jirin kalamai masu kwantar da zuciya masu sa Alhaji ya samu nutsuwa sannan ya zo da bukatar shi Alhaji mun sani kokarin da kuke a garin nan bai yi musaltuwa cikin kokarin da kuka saba yi da talakawan da kuke kama a garin da cewa duk garin nan ba mai yi sai ku shine ma yau ma muka karar da ba Alhaji sai ji dadi sai a lalle mun ashe a garin nan an san muna ne to in Alhaji zai ji dadin wa'innan kalaman kanana da kai
ya zaka ji kamar Allah rubo baka biyo da jerin kalmomi masu kyau Allah yana so a yaba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai addu'a yakan yaba Allah Allah yana son yabo kwarai da gaske to ka yaba Allah kuma dama shine ahadul lisan Allah shine mafi cancanta a yaba shi sai ka gama da yaban Allah a farkon addu'arka sannan ka gamo da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam domin yin salatin Annabi lokacin addu'a yana sawa a musha addu'a shi Annabi sallallahu alaihi wasallam badadin Allah ne yau Allah zaka roƙe shi ka jiya su ka sayo badadin shi zai mishi dadi sai ya ce wannan ya san darajar badadi na zan mishi albarkacin wannan so niya an aka buga wajen Alhaji aka yi shiru sai ka yi wani ya ce ku je wajen matar shi ko in matar shi ta sa baki da gudu zai ma kuma wallahi haka ne yau ita wannan masoyiye shi ce sai aka biyo daga wajen ta to tun da Alhaji ta sa baki wa tsala gobe mu gama a biro to yaya kuma zaka biyo daga badadin Allah abin ya gagara lalle in kama Annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan kadai ya isa amsa maka addu'a shi sai malumai suka ce bayan ka yabi Allah kai salati Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma in za ka yi roƙon malumai suka ce anta da'uhu bi afdali asma'ihi allati tata'allaqu bi du'aika ka roki Allah da mafificin sunayen shi da sifofin shi wanda suke da alaka da addu'anka kai ne kake roƙon Allah ya baka aikuwa to ana so in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da sunan shi wanda yake Al-Wahhab domin Al-Wahhab shine mai bayarwa a lokacin da ake tsananin bukata kai kuma kana tsananin bukata aiwa sai ka roƙi Allah Al-Wahhab ya ubangiji kai ne Al-Wahhab mai badawa babu mai badawa sai kai to kuma kashin kana so Allah ya baka sai ka gama da sunan Allah mai bayarwa kana son arziki sai ka gama da Ar-Razzaq mai arzitawa kana neman rahama sai ka gama da Ar-Rahman kana neman jinkan Allah sai ka gama da Ar-Rahim kana neman Allah ya baka mulki sai ka sai gama da sunan Allah Al-Malik kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka sai ka gama innaka ghafurur rahim Allah kai ne gafara to irin waɗannan sunaye a lokacin da kake da addu'a ana so ka duba ka gani addu'arka a cikin sunayen Allah da sifofin shi waɗanne ne suke da alaka da wannan roƙon da kake sai ka gamo da waɗannan cikin sifofin Allah da sunayen shi sannan kuma abu na gaba wato an ya tayaqqana al-ijaba shi wannan sharadi ne duk lokacin da ka daga hannu ka roƙi Allah to su ake kasa a ranka da cewa lalle in ka roƙi Allah Allah zai amsa ma kakka samu kokwantan wannan in ka daga hannu ka roƙi Allah ka yi shakkun cewa kai kare bari mu yi addu'a an samu matsala domin ka sa shakkun cewa Allah zai amsa ma yanda ka san in ka cito zakka koshi babu shakku to haka ake so ka sa a ranka in ka roƙi Allah Allah zai amsa ma kakkai wani shakku ko da na misƙala zarratin ne dangane da in ka roƙi Allah zai amsa ma me yasa saboda Allah ya ce in an roƙe shi zai amsa shi kuma bai saba alƙawari kakkai wani shakku in ka roƙi Allah Allah zai amsa maka wata kila illa Allahumma sidi Allah ya amshi maka addu'a sannan kuma ya biya maka da wata bukata wanda ba ita ce ka roƙa ba kuma wannan adalci shi ne shine nukata ta gaba za ta tabbatar mana da haka shine Allah ya sta'ajib kan mutun yayi gaugawa yace na roƙa shekara 40 ne ina addu'an nan amma har yanzu shiru kake yi kaga wannan kamar so yake tilasta ma Allah Allah dole ya amsa Allah shi to ba ma Allah dole kai ne Allah yake ma dole sai ka bauta mai in baka ba ka ji wuta shi kuma Allah ba a mushi dole abin da ya ga dama yake idan har Annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul a cikin annabawa akwai wanda suka yi kowanne daraja su ne manzanni Allah ya ambata mana guda 25 a Qur'ani a cikin 25 ɗin manzannin ma akwai guda biyar wanda sun fi waɗannan 25 ɗin falala su ne ulul azmi annabi Nuh annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan sun fi kowanne manzanni falala da daraja a cikin su ma kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi su daraja to daga cikin biyarin akwai annabi Musa annabi Musa ya roƙi Allah addu'a amma Allah bai amshi addu'an shi ba sai bayan shekara 40 kai ba dadin Allah ne shi annabi Musa Allah ya magana da shi baki da baki to kai malamin ungo kuma baka taba gani da ido ba kuma wai ka roƙi Allah wai ka ce kai har yanzu dai shiru muke yi haba lai shi wanda da Allah suka yi magana mushafatan kalimullahi ne a cikin annaban Allah ko wanda magana da Allah baki da baki a cikin Qur'anin da yusi annabi Musa wa kallama Allahu Musa taklima haka Allah ya ce Allah yayi magana da shi kuma manzon Allah ne ya roki Allah Allah ya jinkirta mishi amsa sai bayan shekara 40 amma sai ka samu wani addu'a yau da safe gobe ke jira Allah ya amsa mishi ba amma Allah dogara kai dai kai roko kuma ka sa a ranka za a amsa maka kai ka jira lamarin Allah Allah bai yi saba da kauli tabbas zai amsa maka so da yawa akan samu mutum ya roki arziki amma an rubuta fa a cikin littafin kaddara shi cewa ranar 25 ga watan kaza yau muna shirin da ku ranar 24 ga watan 7 2024 in ya fito daga gidansu mota zatta kade shi zai kare a hannu zai kare a kawa sai yayi shekara 10 yana jiya kayan ya tashi ana tazmu zuba kudin magani abin ya gagara kasa gane ma su kai a rubuce ki a littafin ka kai baka sani ba sai ka roki Allah arziki sai Allah ya amshi addu'arka sai Allah ya duba lamarin ka sai ga littafin ka kai goma ne zakka kare kuma wannan kare wanda zakai shekara 10 zakai kana jiya sai Allah ya ce to wannan addu'ar da kai mun amsa wannan bala'in mun ture mashi sai ka huto sai kaga mota ta hwada ta yi tafi sai ka je ka ringa dafa wallahi a gaban ma juyawa ta kasan da yabo bin ne busugudu a hankali kai kuma da a littafin kai za ta share addu'ar da kai je kana neman jikka goma ita ce Allah ya amsa sai ture maka wannan bala'i yanzu da jikka goma da wannan bala'in wanne ya kamata a fara ture maka wala ture bala'i jikka goma daga bayan ta zo to yanzu Allah ya amshi addu'anka ta wata siga amma kai baka sani ba yanzu jira kake kawai Allah ya baka jikka goma in bai baka ba sai ka ringa ganin ma wai ka wallahi dai Allah ya amsa addu'an nan tun Allah ya amsa addu'anka baka sani ba shi yasa ba a so a ringa gaugawa dangane da amsa addu'a sannan abu na gaba da gaugawa daga cikin abubuwan da suke wato sawa amsa addu'a mutum Allah ya farita da haram kada ya ringa garoyuwa da haram domin ita kuma cin haram tana sawa a ki amsa addu'arka in dai mutum yana cin haram to zai shekara 100 yana addu'a bai gaba an ba amsa mishi addu'a shi yasa na ga ni so da yawa wasu sita adda amma abin ya gagara shi yasa wasu su haram in ce ba za su hasa ci ba sai su ci gaba da cin haram in sun bukata ta sai su tattaro malami amma na adda saboda shi haram yake ci ya san yayi ba ta jewa to bare ta rado bayan Allah su mai adda kaga shi wanga yana cewa eh haram in ci gaba za mu kuma hasa ba menene dalilin da yasa aka ce haram tana hana amsha addu'a mutum hadisi ne nan da ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin abunan nawawi annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari thumma zakara ar-rajula yutilu safara ash'atha ajbara yamuddu yadayhi ila sama yaqulu ya rab mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yastajabu annabi yace ga wani mutum ne yan uwan ga hadisin da annabi bada labarin mutum nan shi wanga mutum nan duk wasu sharuɗan amsa addu'a ya hada su domin tayi yutilu safara yana cikin dogon balaguro hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum yana cikin balaguro addu'a in yi Allah yana amsa yau in ka tashi za ka yi mai a cikin motarin da addu'a lokaci ne na amsa addu'a amma wani hayi tai hayi mai hayi dawo bai yi addu'a ko dan ya asara to shi na daya iya cikin balaguro ya cika sharadi na amsa addu'a da sannan ash'atha ajbara yayi kura kuma ya sha wahala in mutum ya shiga cikin tsananin wahala wahala ta mame shi in yi addu'a Allah yana amsa mishi ya cika sharadin addu'a na biyu sannan kuma ya muddu yadayhi ila sama yana daga hannun shi sama malumai suka ce daga hannu sharadi ne yana daga cikin abubuwan da suke sa amsa mutum addu'a yau in zakai addu'a ka daga hannunka sama ka nuna cewa Allah kake roko kai tsaye wannan abun dalili ne na amsa addu'a ya cika sharadi na uku sannan ya kulu ya rabbi ya rabbi yana cewa ya rabbi ya rabbi malumai suka ce cewa rab ya rab in kana addu'a ka ce ya rab ya rab wannan abin kadai yana sa amsa maka addu'a me yasa yanzu ka duba qur'ani galibin addu'o'in da suka zo a qur'ani zaka ji ana cewa rabbana 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 ka duba karshen suratul ali imran da yawa daga cikin addu'o'in qur'ani zaka ji ana rabbana rabbana rab wannan kalmar rab kalma ce da take sawa amsa wa mutum addu'a ya cika shari'a hudu. To yanzu shi ya cika shar'i hudu, kowane shar'i ya kai amsa addu'a saboda shi, amma shi hudu ya gama gaba daya. Annabi yace yana cikin wannan yanayin sai yace amma an samu matsala, kuma ta amuhu haram, abincin da ya ci kuma yake hannun shi a matsayin guziri, in yayi gaba da balagurar shi zai ci, haramun ne, da haramun ya abinci. Wa mashrabu haram, ruwan da ya sha da wanda yake hannun shi na guziri shi ma haramun ne. Wa malbasu haram, hatta tufayin da suke jikin shi yanzu yake roƙon Allah ma haramun ne. Kai gaba ɗaya ma wa guziya bil haram, annabi yace da haram aka ci da shi, shi da haram ya ɓuɓɓu namu jikin shi da haram ya taso, tun yana ƙarami harma ke washe na ci. Sai annabi ce to yanzu fa anna yastajabu lahu, ta ina ne Allah zai amsa addu'a wannan mutum? Daga bangare ɗaya ya cika ka'idodin amsa addu'a, amma matsalar ɗaya ce haramta mamaye shi, wannan abin kaɗai zai sa ba za a amsa addu'a shi ba. To lalle ƙalubale ne a gare mu mun nisanci haram duk yanda yake, duk yanda take da karamta, kada ya zamanto rayuwar mu tana garwaye wato da haram, domin haram tana hana mutum amshi wato addu'a shi. Shi yasa anan aka ambaci wato haram kada ya zamanto mutum ya tafi da haram a cikin sharuɗin amsa addu'a. Wannan kadan daga cikin sharuɗin amsa addu'a kenan wanda muka ambata yanzu. Sai mallam yake cewa wa a'zamu ma yu'inuka ala du'a, daga cikin mafi girman abin da zai taimake ka wajen yin addu'a, mallam yace ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi azza wajal, kasancewa tsarkin zuciyarka a hannun Ubangiji madaukakin sarki yake. In dai ka san Allah ne mai tsarkake zuciya, to wannan abin kadai zai sa ka ranga roƙon Allah, Allah ka tsarkake mana zuciyarmu. Sai yace fa Allah subhanahu wata'ala huwa allazi yuzakki man yasha, domin Allah shine mai tsarkake duk wanda ya ga dama. Wal amru kulluhu lahu, kuma al'amari gaba ɗaya na Allah ne. Wa tahta mashi'atihi, kuma suna ƙarƙashin ganin dama shi ne. Kama qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani yake cewa balillahu yuzakki man yasha, bari dai Allah shine yake tsarkake wanda ya ga dama. Wa qala ta'ala, a wani gurin kuma na daban Allah yake ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. الله يتي بعدن فللن ubangiji a gare ku ba da rahamar shi, ma zakka minkum min ahadi, ba zai tsarkake ko ɗaya daga cikin ku ba, walakin Allah yuzaki man yasha, bari dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama ne. Abdullahi bin Abbas ya faɗa a ƙarƙashin tafsirin wannan ayan yake cewa ma zakka minkum, da Allah ya ce ma zakka minkum, bai tsarkake daga cikinku ba, abinda ake nufi shine mahtada ahadun minal khala'iqi li shay'in min al-khayri yanfa'u bihi nafsu, ai gaba ɗaya halittu babu wanda Allah zai shiryar da shi zuwa ga wani alkhairin da zai fa'idanta da shi. Walam yaf'al shay'an min ash-sharri yarfa'uhu an nafsi, kuma ba zai nuna mishi hanyar da zai kare wani abu na jin tsoro wanda zai kubuta daga gare shi ba. Wannan shari'a ce ta Allah, kuma Allah ne ya ga dama ya tsara wannan. Sai yace ai abinda ake nufi kullu zalika inna ma huwa bi mahdi fadlillahi azza wajal, dukkanin wannan abubuwan mutum kaga ya shiryu ya gane wanga abin zai mana amfani, wanga abin cutar da ni zai. In mutum ya ga ruwa sai ya doka ya watsa ko ya wanke jiki, in ya ga wuta yana tsaye ga ya tsallake ba ya fada akan ta ba, shiryarwa Allah ce. To Allah ne ya ga dama sai ya shiryar da kai akan wannan abu. Wannan kuma fadala ce, tsantsan fadala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sai mallam yake ya kawo hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi daga Bara'u dan Azib, Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzab yanqulu ma'ana turab, annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ranar yakin ahzab, a lokacin da musulmai suka fito bayan garin Madina suke gina rami bayan Salman al-Farisi ya ba da shawara, domin yakin Ahzab kafirai ne suka so suka yi al-Ahzab. Mene ne zama al-Ahzab din? Shine gamayya ta haɗin gwiwa, dukkanin nau'in kafirai suka haɗu, da kafirai na Qurayshawan Makka, da kafirai na Yahudawan Madina, da kafirai na manahukan Madina, aka haɗu aka yi tarayya, coalition alliance aka hadu dan dan a shigo Madina a kashe na kashewa a kwashe na kashewa sannan kuma a bar na bari saboda sun hadu ne adadin su mai yawa suka so su duro cikin Madina yanzu ko kai ne barayi suka shigo cikin gidanka da kai da matarka ku biyu suka shigo su goma ya za ku yi su dole ne ku ba da kai to irin wannan ne aka so amma musulmai tunda suna cikin Madina a kewaye Madina duka ta kuma sai a shigo babu gudu tsire babu wurin tsirewa sannan kuma babu inda za a je a kawo ranfar ko kuma wani dauki to sai Salman al-Farisi ya bada wata hikima ta yaki wanda a can Faris suke aiki da ita su Larabawa ba su san ta ba shine Adina babban rani saboda Madina ke waye take da duwa suna daga bangaren gusum inda da kuma bangaren arewanta daga bacin ta dutsi ya ke waye Madina amma banda bangaren yamma wannan bangaren nan shine bashida duwa suna to sai Salman al-Farisi ce wannan mashigar da bata da dutsi a shi a gina rami babba ta yanda in suka zo suka shiga rami bancin gashi da tsawo kuma gashi da fadi ayi al-khandaq kenan ta yanda in suka shigo ma kahin su ketaro shi maza in doki ya shiga bayan hoto kuma mutum in zai hoto sai yayi sallam sai yayi kuranga sannan zai hoto kenan dole sadaka ta nan bakin rami shi kuma doki kaidar doki shine in akwai duwa suna doki bai hawa wani kenan aka zo da doki aka zo gurin dutse yayi arata yayi shi a jin a dawo amma shi bai hawa kenan dutse yanzu doki ba zai ketarawa bai shigo Madina bai wajen duwa su ita kuma hanyar dokin ya kamata ya shigo sun je sun yi rami sun tare sannan da suka yi rami suka tare sai suka zo daidai ramin suka tsaya da kibiyoyi da ka kama zaka duro ramin mai taron kai su jiwa makiliya suka tare garin su to wajen gina ramin wannan wajen yin khandaq din a lokacin da ake gina khandaq din an ga abun mamaki shine sahabbai suka zo gaba ɗaya ake yin rami ana yin rami ana waƙi ana ƙara ma juna kuzari mata daga cikin Madina abinci take suna aikowa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna wato daraja da kuma mu'jiza ta annabta kwano aka kawo na dabino guda daya ga sanan sahabban da yawa adadin su mai yawa dan ruwa ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kowa ya zo yace da har mamaki suke ya za a ce ga munan dan ruwa an kwana dan dabino a kashi amma sai da kowa ya ci wannan dabinan ya koshi amma dabinan bai karewa a ciki ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki kota ake yin rami da shi wannan akwai abun koyi dangane da shugabanni cewa in Allah ya dora ka a matsayin shugaba baya nufin cewa ka doki kanka sama da kowa shi wanga annabi ne shine Allah ya fi so a duk halittu sannan kuma shine shugaba a cikin sahabbai sannan kuma shine shugaban kasa a wancan lokacin amma ana gina rami na al-khandaq kura tana tashi a wajen haddashi ake gina rami har inda kai ma aka zo wani dutse mai girma kowa ya sa karin shi kare anan kuma sa daukantaka annabi ta kara bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bani kota ku bi ya bugi kota ta kara ya kara bugun kota sai da dutse ya tsali sa daukantaka ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan tarihi ne mai tsawo anan malam ya kawo hadisin Bara bin Azib ne dan ya gaya mana wani abu da yake cikin alaka da tsarkakewar sai yace ranan Ahzab Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kulu ma'ana turab ya kasance yana dokan kasa tare da mu ana yin wannan rama sai yace walaqad ahfat walaqad warat turab bayaz batni kai yace saboda aiki da yake aiki rami ya kai rami kura ta yi kura sai da kura ta bucce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wato hasken cikin shi saboda in mutum yana aikin kura ko katanga masallacin da aka ce ku fashi in ba yanzu daki na zamanci galibi ana laka za ka gani in mutum ana washe dakin kan ya ida ya hurtutu saboda tsananin kurar da take gurin Bara bin Azib ce sai da kura ta bucce ma cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shi wannan wa annabi ne yake wanga aikin sai ce amma fa duk da wannan annabi ya ci gaba da aiki wa huwa yaqulu yana mai cewa wannan kuma waƙi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake waƙi yana cewa wallahi na rantsi da Allah laulallahu in ba dan Allah ba ya so mahtadaina da mushriya ba domin a duk lokacin da suke musulunci suke gina wannan rama dan su dauka kalman Allah akwai wasu a Makka suna cin kafirai ne su gani nake wannan su gani suke wannan addinin bata ne amma su Allah ya shiryar da su kaga kenan daga Allah ne abin yake sai annabi ce wala tasaddana wala sallaina kuma da bu mi ba sadaka sai ce kai sallama da ba za mu yi ta ba yanzu a yau da muke musulman gabaki dayan mutun nawa ne yake yin sallah suna zama a fada su musulmai ne sun yarda kuma su musulmai ne amma a daidai lokacin da ake yin sallah tare da su kuke a fada wasu zasu tashi su je masallaci amma shi a daidai lokacin ne zai ce mini zai ce maka dalla dan gyara mana butan nan da kyau sai kun dawo ma'ana yana maka isharar cewa su wasu na nan wakil ku ba inda za su kuma gobe sai ka ji shi a wata fada kada bai na garrama a kai mu Niger wa duk musulmai ne ka tarwa ni jinafu san da ai tsagarrama da shi kuma yi yawa ana sallah yana da nuna fada kuma bai yi ba sallai bayan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وان بر صلى يا كفر تاجي النبي اما الذي يا بر صلى كما هنكلي شي اكنتي شنو انا النبي صلى الله عليه وسلم يجي تيوا ولا تصدقنا ولا سلينا ان بعد الله يا سو با دا مي صدقه با ولا سلينا كما دا مي صلاه با كينان wannan magana ta annabi tana nuna mana cewa shiriya da kuma tsarkakewa ta zuciya ta hakika tana a hannun Allah madaukakin sarki kuma akan same ta ne ta hanyar roƙon Allah madaukakin sarki sai mana yace fal hidayatu wal iman da shiriya da kuma imani wal khairu kulluhu da kuma alkhairi baki ɗayan shi biyadillahi wahdahu yana hannun Allah madaukakin sarki shi kadai وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبت أغريش يكسن يغريس هذا الأمر في نفوس الصحابة ينا دس ونا أبن معنى يا تربية تدس حبانش أكم ونا أحكا سكا تاسو أحكا سكا سامة تربية سيتي ويؤكد عليه باستمرار كمينا كارة تربت ونا أبن باستمرار تهني وانزروا معنى yana yau yau da gobe yau da gobe yana ƙara tabbatar musu da wannan ba so dai bane biyo diki kenan aka wuce a yana yau mai mai haka fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yastahillu khutbahu bi qawlihi kuma mala yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yawan bude khutbobin shi galibi annabi in zai yi khutba to zaka ji in zai bude khutba yana yawan cewa man yahdihi Allahu fala mudillala ومن يضلل فلا هادي له منين معنى wannan shine duk wanda Allah ya shiryar da shi to fala mudillala ba wanda sai batar da shi ومن يضلل kuma wanda Allah ya batar da shi fa fala hadiya la ba wanda sai shiryar da shi daga nan zaka gane cewa shiriya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take kuma shine yake shiryarwa to in dai ka gane haka Allah ya taimake ka to kai sauki ka roke shi ya shiryar da kai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai yake cewa fa hazal asl wannan asali da muka ambata na addu'a yace huwa azamul abwab shine mafi girma kuma mafi kololuwan kofofi litaskiyatin nafs wajen tsarkake zuciya faman alima anna salaha nafsihi duk wanda ya riga fa ya san gyaran zuciyar shi wa zakatiha da kuma tsarkakuwarta wastiqamatiha da kuma daidaitunta akan al'amarin addini biyadillahi azza wa jalla yana hannun Allah ne yace laja'a ilayhi sai ya koma zuwa gare shi wa aqbala ala babihi mulihan alayhi bidu'a sai ya kyankyasa koran Allah yana mai magiya da addu'a yana mai magiya da roƙon Allah ana so in zaka roki Allah kamar shi magiya shi yasa su daga cikin magabata suka ce kai ya dace ma in zaka roki Allah kai kuka saboda in kuka yana sa a tausaya maka ko to dai Allah ka samu wani ya tashi a masallaci in wani musulmi ya kai maka ni wallahi ya kuka wannan kukan sai sa wani ya tausaya mishi karban Allah ya kuka ke sai ya bashi to in zaka roki Allah nan ne dan ya dace ka zubar da hawayenka saboda ka ba Allah tausayi yanda kamata sai ya amsa maka addu'anka kal ka yarka yi addu'a baka ba Allah tausayi so ake ka ba Allah tausayi duk da tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara bashi tausayi akan tausayi na da shine yace to wanda ya san shari'a a hannun Allah take kuma ba wanda zai shiga aljanna sai shiryayye to sai ya kunkusa kowan Allah yana mai magiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar roƙon shi rajiyan yana mai fata a wajen Allah bani'an kuma yana mai kwadayin abin da yake hannun Allah dan me yasa liyana la minhu zakata nafsi dan Allah ya bashi tsarkin zuciya wa najatiha Allah ya sa zuciyar shi ta kubuta wa falahiha sannan kuma ta samu babbar rabo fi dunya wal akhirah anan dunya da kuma gobe alkiyama wannan shine babban babi guda daya kuma shine wato kaida ta biyu daga cikin kaidodi goma da malam yace zai kawo cikin kaidodin da suke tsarkake wa mutum zuciyar shi shine kaida ta ne ta addu'a ga Allah subhanahu wataala domin ana magana tsarkin zuciya to babu inda za a amince da addu'a mun yi bayanin cewa zukata suna tsakankanin yasosin Allah yana juya su inda ke dama akan waye gari mutum yana mummuni kan da bari ce zama kafiri to ya zaka kuta daga wannan shine kai ma ka dage a kullun kai ta roƙon Allah Allah ka shiryar da muka tsarkake mana zukata annabi sallallahu alaihi wasallama dan aljanna ne shi ba shi da zanubin komai amma kuma duk da wannan kullun yana cewa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka yana yawan cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika anan ya kamata mu dace ka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh